أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفرة. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna yi ma Allah subhanahu wa ta’ala godiya wanda bisa ƙaddara wasa da yardarsa da amincewarsa ya nuna muna haɗuwarmu a cikin wannan masallaci mai tarin albarka, ba don komi ba sai don tafsirin Alƙur'ani mai girma. Da fatan wannan taro namu Allah ya sanya masa albarka. Yadda muka haɗu a wannan fili muna kallon fuskokin juna, Allah ya sanya aljanna ce makomarmu. Wa'inda suka yi sanadiyar tsara wannan tafsiri, Allah ya saka musu da alkhairi, ya gafarta musu kurakuransu, ya biya mana buƙatocinmu da su gaba ɗaya na alkhairi, ya gafarta mu uwayenmu da duk wanda suka riga yi mu gidan gaskiya a matsayinsu na musulmi. Muna bayani ko kuma ce muna tafsirin suratu Maryam, wadda take sura ce wadda malumai sun ta kai kawo a kan bayanin asalin ina ta sauka. Wannan sura daga cikin abin da take karantar da mu na farin mazahir rahmatullahi subhanahu wa ta'ala bi awliya'ihi, tana karantar da mu fillafillan bayani ta ni'ima ta ko kuma rahama ta Allah subhanahu wa ta'ala a kan bayunsa, waliyan Allah subhanahu wa ta'ala. To, tana bayani akan ni'imomi da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa bayunsa nagartattu, musamman ma annabawa. Sannan kuma tana tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala akan jingina masa ɗan ɗa da ake yi, wanda za mu ga bayanai nan gaba. sannan kuma ta tattaro bayanai na tauhidi da izinin Allah subhanahu wataala za mu yi wannan bayani. Muna cikin suratul Maryam, mun zo daidai inda Allah subhanahu wataala yake kiran annabi Zakariya bayan yayi addu'a sada dare yana roƙon Allah subhanahu wataala. To sai Allah madaukakin sarki ya karbi addu'a annabi Zakariya, da mu gane addu'a annabawa Allah subhanahu wataala yana karbanta, haka ma addu'an nagartattun bayi da suka yi addu'a Allah subhanahu wataala yana karban addu'ar. Sannan abu na gaba, ya kamata mu san cewa ita addu'a ibada ce. Addu'a ibada ce. Allah subhanahu wataala ya sanya har ma yake fushi da duk wanda yake baya roƙonsa. Hadisi na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shi yasa manzon Allah yake karantar da sahabbansa, idan kuna da wasu damuwa da wata bukata, to shirka ne ka hada Allah subhanahu wataala da wani agun roƙon abinda ba wanda ya iya maganinsa sai Allah madaukakin sarki. Da haka idan kana da buƙatar da kake ba wanda yake iya maganinta sai Allah, to kame da kanka ga Allah madaukakin sarki. To sai nan Annabi Zakariya ya roƙi Allah subhanahu wataala akan ya basa da wanda zai gadi annabta ba dan ya dinga alfahari da shi ba, ko kuma dan ɗan ya tara masa dukiya ya mori rayuwar duniya. Ba wannan bane manufar Annabi Zakariya alaihi afdalus salatu wa atammut taslim. Manufarsa shine Allah subhanahu wataala ya basa dan da zai dinga kula da addinin Allah koda bayan ya tafi. Shi yasa ƴan uwa masu daraja, yake daga cikin haƙƙin ƴaƴanmu akan mu, mu dinga musu addu'a, mu dinga musu addu'a, sannan kuma mu dinga roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu ƴaƴa masu kishin addini, domin dan da yake da kishin addini koda kai ka tafi bayan rasuwarka, to duk abinda zai aikatawa na ibada na taqwa kana da kamisho, saboda addallu alal khairi ka fa'ilihi wa dallu alal sharri ka fa'ilihi, wanda zai dora mutum akan aikin alkhairi kamar shi ya aikata, haka wanda zai dora mutum akan aikin sharri kamar shi ya aikata. To wannan abinda sura take karantar da mu, gashi muna bayani Annabi Zakariya, gashi yayi addu'a da dare, ga abinda Allah subhanahu wataala yake ce masa, ya Zakariya,
ya Zakariya, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya.
Naam.
لم نجعل له من قبل سميا.
Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya turo mala'ika, sai mala'ika yake kira Annabi Zakariya, sai yace ya Zakariya. Kun ga nan ya malaman nan suka ce ya unni da'i, ce ya ce wanda kake kira mutum, kamar ka ce ya Ibrahim, ya Aisha. Sannan kuma a wannan qira'a ta Hafsi, idan muka lura ya Zakariya yake, wannan a ka'ida ta nahwu shi ake ce ma at-tarhim, a cire ƙarshen harafin kalma, da yake asalin sunar Zakariya ne, sai aka hidda wannan hamzar, shi ake ce ma tarhimi, kamar da yazo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wata rana Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana zaune, sai Allah ya turo mala'ika Jibril da sako. Daga aka turo Annabi mala'ika da sako, sai a sakon shine Allah subhanahu wataala yana karanta ma Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, bi ma'ana Allah yana gaida ita. Da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo a cikin gida, sai ya ce ya Aish, inna Allah yaqra alayki salam. Ya Aish, sai ya kace ta'un ta karshe, bai ce ya Aisha ta ba, sai ya ce ya Aish, sai ya tarhimin maganar, yace ya Aish, Allah yana karanta miki gaisuwa. To a wannan malamai suka ce wannan cirewar ta'un da aka yi a nahwu shi ake ce ma at-tarhim, kamar da Imrul Qais wanda yake sha'ir ne daga cikin shu'ara'il jahili, yayi wata waka yace a Fatima mahalan ba'da hadha at-tadalluli. Asalin shi a Fatima, ya Fatima ne, sai ya cire ta'un, sai ya ce a Fatim, bi ma'ana ya Fatima. To haka nan ma Allah ya yi istimali wannan usulubi a Qur'ani, yace ya Zakariya, ya kai annabi Zakariya, inna nubashshiruka, musu Allah madaukakin sarki muna maka bushara, bi gulamin, da yaron da ka roƙa a baka. Wannan yaron ismuhu Yahya, kadka wahala gun nema masa sunan da zaka sa. Mun riga mun yanke sunan da za a sa masa, shine Yahya. Malamai suka ce abinda yasa aka sa masa Yahya, wasu inji malaman tafsiri suka ce saboda Yahyan ya raye mahaifar mahaifiyarsa bayan ta jima bata aihu ba, ke suka ce mata annabi Zakariya bata taba aihuwa ba, to kuma gashi tsuha ya kama ta. Wasu suka ce a'a, dalilin sanya masa Yahya li'annahu yuhyi din, domin shi zai raye addini bayan tahiyar babansa. Wasu suka ce a'a, sanadiyar sa masa Yahya saboda zai raye al'umma ne da sakon da Bani Isra'ila suka je suka bari. Wannan duka maganganun malumai ne na tafsiri. To Allah ya ce ismuhu Yahya, sunan wannan yaron da zaka samu gabanin ma dauki ciki sharama, an riga an sanya masa suna, sunan shi Yahya. Allah ya ce lam naj'al lahu min qabli samiya, lam agun malumman larabci, wato harafi ne wanda yake korewa, harfu na fahimce tana korewa, wa jazmin, idan lan tazo a karatu to take sawar karatun ya dauki sukuni. Sai Allah ya ce lam naj'al bisukun qarshe, lam harfu nafin wa jazmin, yaj'al fi'l mudari majzum bilam wa alamati jazmihi as-sukun. Allah ce lam naj'al lahu min qabli samiya, ba a taba samun mutum ba da aka sanya masa wannan suna, wannan suna Yahya. To kun ji abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya gaima annabi Zakariya. Malaman tafsiri sun yi kai kawo akan fassara wannan aya da Allah ya ce lam naj'al lahu min qabli samiya, irin su Imam Qatada suka ce ai bi ma'ana shabihan, wanda yake kawa da shi ba taba samu ba. Wa suka ce a'a, lam naj'al lahu min qabli samiya, kamar iran su Ali ibn Abi Talha suka ce da Ibn Abbas, ai lam tulad al-awaqir qablahu mithluhu, ba taba samun mace da take tanda Allah ya halicce ta bakarariya bata haihuwa, kuma gashi a samu ta samu juna bi in ba mahaifiyar annabi Yahya ba, matar annabi Zakariya. Mun gane wannan, suka ce wannan shine dalilin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya masa mi, ya sanya masa suna watan Yahya, sabanin annabi Ibrahim da aka yi masa bushara da ɗa bayan matarsa ta dauki kusan shekara 13 bata aihu ba. Shi annabi Zakariya matarsa ba ta taba haihuwa ba, bakarariya ce bata haihuwa, amma annabi Ibrahim matarsa tana da ɗan ɗa daga baya, kuma sai aka yi mata bushara kamar da yazo a cikin Alkur'ani, a cikin suratul Hud, inda take Allah yake bayani alittahin sa, tace ya wailata alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha,
alati ya wailata alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha,
na'am,
inna hadha la shay'un ajib.
Ala qalu,
qalu
suka zo gun annabi Ibrahim za su je su halakar da mutanen annabi Nuhu, da suke mu matar annabi Ibrahim bushara Sara cewa za ta haihu, sai ta ce qalat alidu wa ana ajuzun, ya wailata, ceto na, yanzu ni zan haihu bayan gani na tsuwa. Malaman lugha suka ce ana isti'malin ajuz gun mace tsohuwa, amma idan namiji ne sai dai a ce shaykhun waladun, sai a ce bintun shaykhun, sai a ce ajuzatun, mun gane ko, shabun sai a ce shaba, fata sai kuma a ce fatatun amma a gun wajen sheikha ba za a ce sheikhatun ba ko kuma a ce ajuzun a kawo ta'utani sai a sa wannan suna da dama kamar misalin hamil ba a ce wa hamilatun lianna ar-rajula la yahmil saboda namiji baya doka ciki shi yasa ba a sa wa ta'unkin mata sai a bar shi a hamil haka haid ba a ce wa haidatun saboda namiji baya haila to suka ce nan ma irin shi ne sai a ce ajuzun mace tsohuwa tace ai qalati ya wailata tace ceto na a alimin tana mamaki ni yanzu zan haifu wa ana ajuzun ba tace wa ana ajuzatun ba ni ina tsohuwa tace wa hadha ba ali shaykhan kun ga ma'anar tahito wannan kuma miji na ne sai tace shaykhan tsoho kenan shaykh shine diddul ajuz Allah ya sa mu dace tace alid wa ana ajuz ni yanzu zan haihu bayan na tsuwa kuma ga miji na shi ma ya manyanta tace inna hadha la shay'un ajib lalle wannan abin da mamaki yake kun ga ita ta taba haihuwa amma mahaifiyar Yahya ba ta taba haihuwa ba kamar da malumai suka yi bayani qalu sai mala'iku suka ce
ajabina min amrillah
na'am
rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ala albayt innahu hamidun majid
sai malaiku suka ce musu ata'jabina min amrillah yanzu har zaki dinga mamaki da kuma wato lamari na Allah subhanahu wataala ai Allah subhanahu wataala yayi gaban a tsaya ana mamaki akan lamurinsa rahmatullahi wa barakatuhu ata rahama ce ta Allah madaukakin sarki da albarkarsa ta saukuma wannan iyallaina na annabi Ibrahim innahu lalle shi Allah hamidun abin godewa ne sanan majidun mai girma ne to kun ga wannan kenan sabanin annabi matar annabi Zakariya da tabbata aihuwa ba ta share shekaru bata aihu ba sai Allah yake cewa yake ba mu labarin abinda annabi Zakariya ya ce lokacin da aka yi masa bushara qala rabbi anna yakun
qala rabbi anna yakun li وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا
sai Allah yake ba mu labarin annabi Zakariya lokacin da aka yi masa bushara qala anna yakunu li gulam huwa muta'ajjib yana mamaki wannan maganar Zakariya yayi ta ne ba dan yana inkarin bushara da aka yi masa ba a'a sai dan mamaki kamar yadda annabi Ibrahim alaihi afdalus salatu wa atammut taslim yayi a lokacin da yake roƙon Allah ya nuna masa yadda ake tara matattu Allah ce baka yi imani bane kai Ibrahim qala bala walakin liyatma inna qalbi ba dan komi ne wannan tambayar ba nayi imani na yarda sai dan zuciya ta samu sukuni ta samu natsuwa to wannan haka annabi Zakariya yayi qala sai yace anna yakunu li gulam ai kaifa yakunu li gulam bi ma'ana ala sighati ta'ajjub yana mamaki game da wannan abin min qudratillah daga kudratin Allah subhanahu wataala gashi ya tsuwa matarsa sun share shekaru tun tana budurwa har ta tsuwa bata taba aihuwa ba kaga abin mamaki ne a ce kuma gashi a tsuwanta za ta samu dan da qala sai Allah yake ba mu labari yace rabbi anna ai ya rabbi ya ubangijina anna yakunu li gulamun tayaya zai kasance tayaya zani in samu dan da ga dalilansa wa kanat imraati aqira wannan jumla ce ka ko kanat imraati aqira matata ta kasance bakarariya bata haihuwa sai yace wa qad balagtu sai kuma ya kawo harfi litakid maganarsa yace wa qad balagtu ni kuma gani a yanzu na kai wani lokaci na girma ya kama ni waqad balagtu min al-kibari aitiya, sanna kuma gani na kai wani manzali na al-kibar aitiyan. Suka ce al-aitiyan, inji maluman tafsiri, bi ma'ana aitajawaza sinnuhu fi atajawaza sinnuhu, shekarunsa sun manyanta har ya kai marhala ta shekhuha. Dake maluman maluman ilmun nafs, maluman psychology sun kakkasa rayuwar dan adam zuwa gida biyar zuwa shida, guda biyar zuwa shida. Suka ce akwai marhala ta tufula, marhala ta yarinta, daga lokacin da aka haife ka har zuwa shekara shida na rayuwarka kana cikin marhala ce tufula, wata marhala ce ta jarinta ta karantaka. Suka ce daga shekara shida zuwa shekara sha biyu ka shiga cikin marhala tufura al-kubra, marhala da ka dan fara girma. Daga sha biyu zuwa sha shida har zuwa sha takwas, suka ce to daga yanzu nan ka shiga marhala murahiqa shaytaniya, inji wasu malamai marhala ta shedanci, wanda a lokacin daga mutum daga shekara sha biyu zuwa sha takwas, to in ba Allah ya gyara ba daga kaji unguwa na dan gusuwa tsuwa tai ajiya ba don komai ba, da a gyara ba, in mata da rai sai a doke a tai a gyara. Duka wannan abubuwan suna faruwa musamman da samari, sai ga kawai shi yana jin kansa saboda yana cikin balaga, musamman wannan marhala ce shaytaniya, irin alakwal aji na katirem haka. Sai kaga lokacin yariya take ganin tana ta kai daidai mahaifiyarta, saboda duk abin da mahaifiyarta take ita ma tana isa, kamar ta isa da kanta. Yaro a wannan shekaru sai kaga shi yana daga kansa sama yake, ba kasa ba. Saboda mi? Saboda yanzu shi kan shi ya ware ƴan mata da sauran wa'innan abubuwan. Suka ce daga nan sai marhalatul rushd, marhala ta shirik ta shiriwa, daga 18 zuwa shekara 25. Idan kaga mutum bai shiriyu a wannan shekaru ba, suka ce sai dai a dinga masa addu'a. Daga wannan kuma wannan marhala ta rushd, sai marhala ta watan rujula, daga shekara 25 har zuwa shekara 40. Da ka kai shekara 40 ka cika marhala ta rujula, daga marhala ta rujula kuma sai marhala ta shekhuha, ta ce marhala ta tsuha, daga tsuhan kuma sai suka ce ilallahi, sai zuwa kabari. Wannan shi ne, to shi ya kai marhala ta mi ta shekhuha, ya wuce yaro, ya wuce mai bi mata, ya wuce marhala murahiqa, ya wuce marhala rujula, ya kai marhala ta karshe wanda daga ita sai kabari. To abinda mamaki a shekarunsa a ce kuma gashi sai samu danda, wannan yana yi ne muta'ajjib, yana mamaki da wannan ikon Allah subhanahu wataala, ba inkari yake ba. Qala rabbi, yace ya ubangijina, anna yakunu li gulam, ai kaifa yakunu li gulam wa kanat imraati aqira, ga matata tun kata a gidana, aurenmu ba taɓa haihuwa ba har ta tsuwa. Yace wa qad balagtu min al-kibri aitiya, ni ma gashi girma ya kawa ni har na shiga marhala ta shekhuka. Allah ya sa mu dace. To wannan annabi zakariya kenan da ya yi wannan magana, sai Allah yake ce masa
qala kadhalika qala rabbuka huwa alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qabl wa lam taku shay'an.
Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mala'ikan yi magana, qala ay al-malik mujiban li zakariya amma ta'ajjaba minhu. Sai mala'ika ya karba ma annabi zakariya da abinda yake mamaki da shi, ayace kadhalika, kamar haka gani, qala rabbuka, ay ijadul wald, samu dan abin ne daga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sai ya riga ya tsara wannan abin. Kadhalika qala rabbuka huwa alayya hayyun, ai matarka ta samu ciki abu ne wanda yake da sauki, abu ne wanda yake shi gun Allah, ba wani abu mu ne mai girma. Shi yasa wannan kalmar ta hayyun ta zo a Alkur'ani a cikin suratu Nuh, lokacin da watan mutanen Madina karkashin jagorancin Abdullahi bin Ubay bin Salul, ra'isul munafiqin la'natullahi alayhi, da ya sai ma Aisha radiyallahu anha kazayin cewa ya ganta tana zina, har aka yaya da maganar a cikin Madina, abin yayi manzo sallallahu alaihi wasallam tsauri ya masa girma a rayuwa. takai ana an watsa maganganun a cikin Madinar ga cikin wanda suka watsa maganar akwai Hassan bin Thabit radiyallahu anhu mawaqin manzon Allah Allah ya kara masa yarda aka je aka yayata gashi Aisha radiyallahu anha ta aikata alfahasha abin hata kai Aisha ta nemi izini da gun manzon sallallahu alaihi wasallam ta ji ku koma gidansu saboda kamar ta ga manzon Allah ya canza a rayuwa a cikin gida yana tambayar jama'a cewa kun ji ya kuka gani kanka da suka ce ai su ba za su yi tsammani ka Aisha za ta yi aikata wannan ayin ba to da aka zo aka yi bayani sai Allah subhanahu wata'ala ya saukar da ayoyi guda goma a cikin suratul nur suna barantar da Aisha game da abin da ake zarginta da shi to shine sai a can kusan karshen bayani sai Allah ya ce wa tahsabunahu hayyinan ko wa huwa indallahi azim kuna kokar wannan maganan ta yayatawa abinda baka ji ba baka gani ba ka zo ka dinga yayatawa kuna dauka shi karamin magana ba magana bace ba magana bace mai tasiri kawai kun ga yaka ne cikin ba amma huwa indallahi azim gun Allah subhanahu wataala abu ne mai girma to shine sai Allah yake cewa malaika yake ba annabi zakariya la ba yake ba shi amsa game da abin da yake mamaki yace huwa alayya hayyu hayyu shi wannan abin watan abu karamin abu ne feti afer ne yaje bature yace feti afer ne karamin abu ne in Allah subhanahu wataala ya sanya matarka ta samu juna biyu a cikin shekarunta ai abu ne mai sauki وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا اي الله سبحانه وتعالى يا خالقك a lokacin kai baka kadibi lokacin baka aka same ka har ma kake bukatar dan shine ai Allah subhanahu wataala yake tambaya yake ba da labari da Adam yace hal ata ala lisani hinun
alaka ala
Allah ya ce hal ata alal insani maluman tafsir suka ce ai ata alal insani hinun min ad-dahri tabbas wani lokaci ya zo wa dan adam kabiya a wata marhala a wannan marhala lam takun shay'an mazkura baka zamanto abin tunawa ba to shine nan ma malaika sai ya ce ma ay annabi zakariya wa kad khalaqtuka min qab atanda Allah subhanahu wataala ya halitte ka wa lam taku shay'a baka zamanto kana a rayi a duniyar ba sai aka waye gari an same ka to samuwarka da aka yi shi kanshi abin mamaki ba abin mamaki ne bai kamata ka tsaya kana bata lokaci ba gun mamaki akan ga matarka ta Allah subhanahu wataala zai bata da ngana wannan ko Allah ce wa lam taku shay'an mazkura baka zaman to abin tunawa ba shi ce wa kad khalaqtuka min qabl wa lam taku shay'a a lokacin kai baka zaman to abin tunani ba balle a ce maka kai ne zakariya har ma kai aure har ma kana bukatar da kaga wannan duka cikin iko ne da kudura ta Allah subhanahu wataala an waye gari wanda ba a taba tunanin ka ba mahaifiyar ta haife ka ita kanta bata san cewa za ta haife ka ba ko kuma da namiji za ta haifa ko mace watakila Muhammad ko Ibrahim ba ta da wannan sanin to wannan duk da akai kowa daga cikin mu ya samu wannan lokacin ba a taba tunanin auren mahaifiyarka ba daga baya aka aure ta har aka kwanta da ita har aka samu juna biyu a cikin cikin mahaifiyarta har Allah ya jagoranci juya wannan maniyin na ba mahaifi na mahaifi na namiji da na mace har ka zamanto da to yadda aka yi ba a same ka ba a can da to haka nan ma iko ne na Allah subhanahu wataala sai Allah yake cewa
qala rabbi ja'alni
zakariya to da yake kasar dan adam idan aka masa misali sai aka ce to yanzu daga nan in ka hita ka je ka roku akwai buhushin ka da aka aje maka tambaya ta faru da zaka yi a ina ne to shine sai annabi zakariya yake tambaya qala rabbi sai ce ya ubangiji na ij'alli aya ka sanya min alama ai aya huna bi ma'ana al'alama shi yasa Allah ya ce wa min ayatihi bi ma'ana wa min alamati allati tadullu ala izmati llahi subhanahu wa ta'ala daga cikin alamomi da suke nuna girman Allah subhanahu wa ta'ala an khalaqa lakum min anfusikum azwaja ya zo wannan a hurare da dama daga cikin alamomin da ake gane girman Allah shine Allah ya halitta muku sama da ƙasa daga cikin alamomin gane girman Allah Allah subhanahu wataala ya sanya muku dare da wuni daga cikin alamomin da ake gane girman Allah Allah ya halitta muku rana da wata bi ma'ana aya kika ji Allah ya ambace aya a alqur'ani bi ma'ana alama alama ce ake nihi to sai annabi zakariya yace ya Allah ka nuna ka sanya min alama da zan gane cewa wannan dan lokacin zawashi yayi kana sai Allah yace ayatuka alamar ka da zaka gane wannan Allah tu kalliman nasa salasa layalin sawiya mun gane Allah tu kalliman nasa ba ai bayanin wane ne fa'ilai make suna ba alfalikin sai dirat aka kawo maf'ulun bihi falfa'il huna mahzuf mahzuf wa taqdiruhu zakariya Allah tu kalliman nasa ba za ka yi wa mutane magana ba salasa layalin sawiya mutatabi'an tsawon kwana guda uku jere ba kurmantaka ya kama ka ba a'a alama ce ta mi wannan dan zai zo sai mi zakariya yayi
فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا
دع النبي زكريا يركي الله سبحانه وتعالى يسنى مسا علامة دزي قانة شوا ونطن zezo sai Allah ya ce qala ayatuka wannan yayi wannan ne dan zuciyar sa ta kwanta dan hankalin sa ya kwanta sai Allah ya ce to ala alama zaka gane shine ba za ka yi ba za ka iya mutane magana tsawon kwana guda uku ba lafiyar ka lau amma ba za ka iya magana ba kana lafiya lau ba wata illa lafiyar ka kalau amma ba za ka iya wa mutane magana ba wannan shine idan kaga wannan kwanakin sun zo tsawon kwana uku ka sai mutane magana to lokacin zawan yaron yayi kana sai annabi Allah yake cewa fa kharaja ala qaumihi sai annabi zakariya ya fita a mutanansa sai ya bar mutanansa min al mihrab daga cikin mihrab ki ay musallahu inda yake yin sallah fa auha ilaihim sai bi ma'ana fa ashara ilaihim wa qala ba'd al mufassirin fa auha ilaihim bi ma'ana fakataba alaihim fakataba ala al ardi sai rubuta a kasa ko suka ce a'a ishara ya nuna musu ne dan karin godewa Allah subhanahu wa ta'ala an sabbihu bukratan wa ashiya su dinga yin tasbihi su dinga tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana tasbih at-tanzih amma la yuliqu billahi subhanahu wa ta'ala ma'ana tasbih shine tsarkake Allah madaukakin sarki akan duk abin da bai dace da shi ba min al'aibi wan naqas daga abin da shahi aibi ko kuma tawaya to ka tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah ya ce yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard gabaɗaya abin da ke cikin sammai da ƙasai suna tsarkake Allah madaukakin sarki akan abin da bai dace da shi ba a wata aya Allah ya ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi rabbika walakin la tafqahuna tasbiha ba wani abu a rayuwar duniya abu a doron ƙasa face yana ma Allah subhanahu wa ta'ala tasbihi ma'ana yana tsarkake Allah madaukakin sarki akan abin da bai dace da Allah ba na aibi ko na naƙasi to Allah ya ce fa auha ilaihim sai annabi zakariya ya yi musu wahayi bi ma'ana wahayin anan ba a yi turo sabon a'a ai ashara ilaihim ko suka ce a'a rubutawa yayi sai rubuta musu cewa ga abin da za su yi an sabbihu bukuratan wa ashiya su dinga yin tasbihi safe da marece kai daga cikin ni'ima ta Allah subhanahu wataala idan Allah yayi maka ni'ima ka dinga gode ma Allah subhanahu wataala wato lokacin annabi Musa alaihi salatu wassalam akwai wani bawon Allah lokacin shi abubuwan komi tuti boke sun bude bai da problem a rayuwa yana jin dadin rayuwa arziki ta ko ina min kullu fajjin amik zawa suke yi ga wani can shi kuma lamura sun taushe garin ya masa zahi ta yi taure ko yake cewa to lamuran duk ko ina ta lili da tule ko te sun lilike sai ga annabi Musa ce idan ka tahi ga gun Allah ka te munajat haduwa da Allah ganawa da Allah ka tambaya min ka roƙa min Allah wai menene nayi Allah ya like min lamurana ba abin da ke tahiya wai shi tambayar sa wai miye wa Allah abubuwan sun kasa tahiya lamuran sun takule ya kara gaba sai wannan wanda kudi sun zo komai hankalinsa kwance sai ya ce ma annabi Musa lamuran su abubuwan su yi tawa a rage wai kaji shi abubuwan sun yawa a rage ga wani can na kukan abubuwan sun yi kadan an taushe aljuhun a budo ga wani shi na cewa a cewa Allah abubuwan da dan abin nan a shi yasa Allah ya ce wa kana insanu aktharu shay'in jadala dan adam ya yi kowa ai kowa jahiya rikici shi yanzu wancan damuwarsa daban shi lamurransa wai lamuran da yake na rayuwa gashi kullun abincin da zai ci ma da kyar shi kuma wancan ga kudi ga mata ga kuyangu ga abubuwa wai sun ma yi yawa da Nabi Musa ya je munajati da rabbihi to sai ganawar ta yi dadi tsakanin Annabi Musa da Allah sai Annabi Musa ya manta da zai to sai Allah ya tambaye shi ba baka sako ba sai ya ce ai na san Allah kana da ilimi akan wannan abin ya ce amma kuma amana ce sako ne aka bani ya ce wannan da ya ce lamarinsa sun yi tauri ta taushe ko ina laihi guda ne ya samu ka liƙe masa taskan arzikinsa shine yana kyashin abin da Allah ya ba bayinsa matsalarsa yana kyashi yana hasada game da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba bayinsa idan ya ga mutum da ni'ima sai ya dinga jin haushi ina ma a ce wannan abin ya bace a kusa da yawa cikin mutane Allah zai maka ni'ima sai ce ina ma a ce wane ya talauci ina ma a ce Idris ya yi gobara ina ma a ce mata shaunar shi ya kamata suna nan da yawa su kawai hasada kasa kashi kashi ce annabi ce ba a hasada sai a wuri guda biyu hasada haramun ce banda wuri guda biyu mutum ne Allah ya bashi kuɗi yake taimakawa addini kace ina ma Allah ya bani kuɗin da zan taimaka ma addini irin na wani kokofiya wani annabi ya ce wannan a hasada ta halitta ko kuma mutum ne yake da ilimi yake ma Allah aiki yake wa'azi karantawa da sauransu ko kuma qari'i akwai sauti kace ina ma Allah ya bani nima ilimi da dinga karanta da mutane addini ko kuma fiyana shi suka ce anan ya halitta amma ka dinga kyashar ma'anar hasada zawalu ni'matu ni'ma allati an'ama Allahu ala isa ala insan min ghairihi ka dinga kyashi akan ni'imar da Allah ya mabawa sa ta gushe shi ake ni da hasada sai kaje to ma'anar da kaga wani da abo kaje kawai bai kamata a ce wani ya za ya ce wani shi da kaza to wallahi ka kiyaye duniya saboda in baka yi hankali ba sai Allah ya jarrabe ka saboda hasada ba ta da kyau annabi ya ce hasada tana canya aiki kamar da ka san idan an kunna wuta aka sa yanga sai ka iske bab sun kare to haka hasada take canya aiki da ka yan wa mu ji tsoron Allah mu daina hasada a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala tahasadu kad ku yi hasada saboda al muslim akhu wal muslim musulmi dan uwa musulmi ne bai kamata muna hasada ba to Allah ya ce ba annabi Musa wannan idan yana bukatar lamuran su bude to ya daina kyashi ya daina hasada akan ni'ima da ni Allah ne mu bayuna sai ya ce shi kuma wance ne ya da yace abubuwan sun yawa shi kuma kace masa idan yana son a rage daina gode ma Allah saboda yana yawan godiya idan kana bukatar Allah ya kara maka akan ni'imar da Allah ya yi maka to ka dinga gode ma Allah subhanahu wataala mun gane wannan idan kana bukatar Allah ya kara maka akan ni'imar da Allah subhanahu wataala ya yi maka ka dinga gode wa Allah subhanahu wataala gashi annabi zakariya tsananin godiya ga Allah ba shi kadai ba har da mutanansa al'ummarsa jama'arsa sai ya musu umarni ya musu ishara su dinga gode wa Allah su dinga tsarkake Allah subhanahu wataala safe da marece to irin wannan bayani ya zo a cikin suratul Ali Imran kamar marmakon irin wannan ayoyin da muka karanta akan annabi zakariya da kuma irin abin da ya faru tsakanin shi da malaika har ma ya samu dan Allah ce hunalika da'a zakariya rabba
hunalika da'a zakariya rabba
na'am
qala rabbi anna
qala rabbi habli
qala rabbi habli min ladunka wali
zurriyatan tayyiba
هنالك دعا زكريا ربه قال رب يا بني
من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء
قال رب يا بني من لدنك ذرية طيبة
إنك سميع الدعاء
إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو يصلي في المحراب
وهو قائم
يصلي في المحراب
أن الله يبشرك
مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين
بارك الله فيك التي هنالك دعا زكريا ربا وطن أكوى أبن دي فارسة كان النبي زكريا دا مريم إدية إمرانا to da yaga Allah subhanahu wa ta'ala yana kama da ya tambaye ta abubuwan da take samu lokacin zahi sai ga abinda ba a samu a zahi gashi Maryam tana samu abinda ake samu lokacin dari gashi abincin zahi ta same shi a lokacin dari sai Zakariya ya tambaye ta anna laki hadha ya kika samu wannan qalat huwa min indillahi tace ai wannan abin daga gun Allah subhanahu wa ta'ala ne yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisabin Allah yake arzikta wanda yaga dama a lokacin da yaso ba tare da wani bincike ba to sai annabi zakariya shi ma ya roki ubangiji sa yace rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba tan ya roki Allah ya bashi da nan kuma sai yace ya Allah ka bani kyauta daga gunka zurriyatan tayyiba zurriya tsakakkiya mai albarka innaka sami'ud du'a lalle Allah kai ne mai saura mai jin mai karban addu'a tsananatul malaika yana cikin wannan sallah yana addu'a sai malaika tarkira shi ya zakariya ya kai annabi zakariya inna Allah yubashshiruka bi yahya Allah madaukakin sarki yana maka bushara da da sunan shi ma yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wannan dan naka yana gaskata kalma daga Allah bi ma'ana zai gaskata annabi Isa alaihi salatu wassalam to baya haka nan wasayyidan kuma shugaba ne sayyid jagora ne a cikin mutanen sa babban mutum ne sannan wa hasuran wa nabiyan min as-salihin wa hasuran sannan kuma mutum ne wanda ke an katange shi da shawa baya da bukata ta mata duk da malaman tafsiri sun tattauna akan wannan aya suka ce wa hasuran akwai hadisi ma da ake kawo marfu'at ana jingina da manzo Allah sun da suke ba sahihai bane ba za mu kasu ba akan annabi Yahya to wa hasuran dai shi Allah subhanahu wataala ya katange shi da mata baya da bukatar wannan sannan kuma wa nabiyan annabi ne bayan an bashi kyauta da sai kuma ake masa bushara da tafi waccan cewa dan sai kasance annabi wa nabiyan min as-salihin sannan kuma annabi ne daga cikin salihai salihan bayu to wannan kenan Allah ce sai annabi zakariya yayi musu wasiya akan su dinga tasbihi su dinga tsarkake Allah subhanahu wataala safiya da marice sai Allah ya kira Yahya
ya خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا
سي الله سبحانه وتعالى شاعرها النبي يحيى النبي زكريا يا سامودا يحيى to kuma gashi ana mukhataba daman dama'ir na magana guda uku ne akwai dama'ir damir mutakallim akwai damir mukhatab akwai kuma damir ghaib damir mutakallim shine wanda zaka yi magana kamar ana da nahanu kamar kace ana ana jalisu ni ina zaune nanu jalisuna mu muna zaune kaga kai ma gashi ga ciki mukhatab wanda kake wa magana su hudu ne zuwa biyar anta anti antuma antunna antum damiru ghaib wanda baya na za'a magana shi kamar huwa hiya huma hunna hum to yanzu mala'ika yana mukhataba da annabi zakaya annabi yahya sai aka kira shi ya zakaya yahya ya kai za annabi yahya khudhil kitaba biquwa ai khudh nan bima'ana fi'li amri ne umarni ake bashi ordre ne asalin kalmar khudh ne sukun ne akan wannan azayun to liltiqa usakinaini saboda sukun biyu ba su haduwa huji guda biyu alkitabu farkon shi sukuni kuma azayun sukuni sai aka kassara ta ta kuma khudhil kitaba biquwa ka kama wannan littahi a lokacin da ya kai shekarun da yake iya gane magana ya masa magana sai Allah ya ce khudhil kitaba biquwa ayi kitab at-taura ka kama littafin at-taura biquwwatin bima'ana bijiddin da gaske kada kai wasa wajtihad da kuma kokari sai Allah ya ce wa atainahu al-hukma sai muka banya annabi yahya al-hukma malama suka ce wasu malama suka ce al-faham shine fahimta wasu suka ce al-ilm suka ce ilimi wasu suka ce al-azam shine dauriya wasu suka ce al-jidd shine kokari Allah ya ce wa atainahu al-hukma duka wannan magana sun inganta Allah subhanahu wa ta'ala ya ba annabi zakai annabi yahya fahimta sannan kuma ya bashi ilimi ya bashi kuma dauriya ya bashi kuma kokari sabiyan bi ma'ana fi sinni shiba ay fi marhalati tufula al marhalata jarinta a marhalata tayarintaka Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi wannan mu gane ilimi baiwa ce da Allah subhanahu wa ta'ala yake badawa da wanda yake so akwai wani ake aiki wasu ana gadan malamai suka ce ana gadan wasu abubuwa ana gadan wasu abubuwa duk da wasu suka ce ba a gadan ilimi suka ce ana gadan kudi ne amma ilimi ba a gadan sa amma qauli rajihi ana samun ba'dul alamatil mumayyiza ta idan uban ko kuma kakan yana da saukin kai da fahimta to ake iya samu cikin diyarsa ko kuma jika wanda yake da fahimta ana samun wannan sosai da yawa shine shi ma gashi kamar da annabi Sulaimana da shi da babansa annabi Dawud kun ga annabi Dawud mutum ne yake hukunci sai Allah ya bashi dan da yafi shi ma fatan sanin ahkam to ana samu wannan a rayuwa sai kanka ga ka dalibi ko kuma malami amma cikin diyanka sai Allah ya baka wanda yafi ka kokari ma da sanin abubuwa a cikin addini to Allah ya ce ya Yahya ya kai Yahya yanzu gashi a yi fi haya har ya kai inda ake iya masa magana tun yana karami su wannan mutum guda biyu da annabi Isa da annabi Yahya tun suna kanana aka ba su annabta wanda mafiya yawan galiban annabawan Allah sai sun kai marhala rujula sai sun kai marhala ta mazantaka walamma balaga shuddahu ko haka yake zawwa a cikin alqur'ani yayin da karfin sa yake bi ma'ana lokacin da yake shekara 40 haka mafiya yawan malaman tafsiri suka ambata karibi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai da yake kusan shekara 40 aka bashi annabta to suka ce a wannan amma annabi Yahya da annabi Isa an ba su annabta tun suna kananan yara musamman annabi Isa tira cikin tsumman goyo to haka shi ma annabi zakaya annabi Yahya tun gabanin a aihe shi an sanantar babansa cewa zai zamanto nabiyyan minas salihina sai Allah ya ce ya Yahya khudhil kitaba biquwa ya kai annabi Yahya ka kama littafin at-taura bil jiddi wajtihadi ka kama ta kware da kuma kokari game da fahimtar da mutane ta sai Allah ya ce wa atainahu al-hukma sabiyan mun bashi hukunci ai bi ma'ana wa atainahu al-ilma wa atainahu al-ilma wal-faham wal-jidd wal-azm wa huwa fi sinni sibya mun bashi fahimta mun bashi ilimi mun bashi kuma azma a lokacin da yake cikin shekaru na karanci ku gane ilimi baiwa ce kuma haske ne Allah yake bada shi da wanda yake so shi yasa ta nake bada shawara da kaina da daliban ilimi a lokacin da muke neman ilimin mu dinga nisantar sabon Allah madaukakin sarki saboda sabon Allah yake hana koda ka ana hanya ta neman ilimi ka kasa samun ilimin wata rana Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala yake kara abun malamin sa yace mara ina da wata matsala ta rishin hajja inna hajja ce ma yana kuncewa wani ye problem ke ce ma lace ai matsala shine sakon Allah subhanahu wataala idan kana son duk abin da kan rike ya dinga tsayawa a kanka ka daina sakon Allah madaukakin sarki har ma ya wake wannan maganar yace shakautu su'a hifzi ila alwaki'i fa arshadani bi tarkil ma'asi wa qala inna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi a wata ruwayar la yu'ta li'asi yace na kai kuka na gun waki'i malami na akan matsala tarshin hadda ina hadda yana kunce min yace fa arshadani bi tarkil ma'asi sai ya dora ni akan hanyar da daina sakon Allah wa qala inna al-ilma nurun yace min lalle shi ilimi haske ne wa nurullahi la yuhda li'asin kuma hasken Allah Allah baya bada shi da wanda yake sabon sa da wanda nake kira ɗan boko sai ka sha exposure da dai sai ka je sallar gizawan eske suna kunce maka wallahi sabon Allah ne idan kana son abinda ka haddace ya tsaya a kanka to ka nisanci sabon Allah subhanahu wataala idan kana bukatar abinda ka haddace ya tsaya a kanka ka daina sabon Allah subhanahu wataala sai Allah ya taimaka maka a wannan bayan Allah ilimi abane mi mai girma malam mai ta'alima ce ra'aitu da ilma sahibuhu sharifun wa in wadatu aba'ul li'am shi dai ilimi yace na ga ma'abuci ilimi shi wanda Allah ya ba ilimi to mutun ne sharifun ai karimun madaukaki mutun ne mai girma wa in walatu aba'ul li'am koda ko mutanen banza da suka haife shi zaka ganshi idan aka ce mai tunne mai ilimi zaka ganshi Allah subhanahu wataala zai daka daraja shi kadibi annabi zakariya yana karami amma gashi saboda ilimin da Allah ya bashi ana bayani to shi yasa ilimi koda karamin yaro ne kace al-ilmu zinatul fatako yurafu haisu ata shi ilimi shine kawa ta saurayi idan Allah baka ilimi musamman a matashi zaka dinga ganin haskenka tauraro yana tashi sai kaga haske na ilimi yana tashi Allah ya ba mu ilimi mai amfani shine Allah ya ce wa atainahul hukma sabiyan sai muka ba annabi zakariya watan hukunci yana watan hikima da kuma fahimta tun yana karami sai Allah ya ce
wa hananan min ladunna wa zaka
nam
wa kana taqiya
bayan ilimin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi da fahimta mu gane ilimi daban fahimta daban ilimi daban fahimta daban wani koda a aji ana karatu da ustaz ya magana sai ga ana bai gayin abu zaka je kokari har ya gane wani shi kuma kakin ya gane sai ka dinga maimaitawa shine malaman tarbiya suke cewa malaman pedagogy suka ce shage shi ma al-furuqul fardiyya wanda wani yana da saukin ganuwa wani kuma sai an maimaita daya biyu uku ya gane to Allah ya ce bayan wannan abu da aka yi masa sannan kuma wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiya ay warhamnahu rahmatan min indina musu Allah subhanahu wataala mu yi masa wata irin rahama daga wajen mu wa zaharnahu min adh-dhunubi afwan wa taharnahu min adh-dhunubi sadaku mun tsarkake annabi Yahya daga zunubai ma'asumi ne baya sabo bai sabo Allah subhanahu wataala wa rahamnahu rahmatan min indina wa hananan min ladunna ay mun yi masa wata irin rahama wata irin baiwa wata irin kyauta daga wajen mu duk wanda Allah ya ba ilimi yana dan karami kaga baiwa ce Allah subhanahu wataala ya yi masa haka ne ko baiwa ce wanda yaro yake da saukin ganewa bisa da babba to Allah ya ce mun yi masa wata irin
rahama rahama mai girma daga wajenmu sannan kuma wa taharnahu min adh-dhunubi mun tsarkake shi daga mi daga zunubai sannan kuma wa kana taqiyan ya kasance mai jin tsoron Allah ya aka ce at-taqwa hiya ittiba'u awamirillahi subhanahu wa ta'ala wajtinabu nawahihi jalla wala ma'anar jin tsoron Allah tsantsa shine bin dokokin Allah abinda Allah ya shimfiɗa ya a matsayin sa na dokokin Allah kabisu sannan kuma ka nisanci game da ka nisanci bari ko kuma ka bar abinda Allah ya hana ka ka ji tsoron Allah kenan duk wanda zai bi gargadon ikon sa ya bi abinda Allah ya sasa gargadon ikon sa ya bar abinda Allah ya hana sa to wannan taqi kenan da ji tsoron Allah shi yasa da Allah subhanahu wataala yayi bayani a cikin suratul nisaa sughra suratul talaq dai ka bayani kan ahkamul idda wat talaq akan hukunce hukuncen saki da kuma maido mata sai yace wa man yattaqillahi ai duk wanda zai ji tsoron Allah game da bin dokokin wancan sharrodi na idan ka saki mace ka bar ta cikin gidanka ta idda ka ciyar da ita da sauran wayannan abubuwan ko kuma idan ka sake ta da ciki ka ciyar da ita har ta haihu ko kuma ka biya jingar shayar da jari da za ta yi a lokacin da ka rabu da ita sai Allah ya ce wa may yattaqillaha yaj'al lahu makharajan idan ka bi doka ta Allah ka bi dokoki na Allah ka hanu da abin da Allah ya hana ka to duk tsarin da zaka shiga a rayuwa sai Allah ya sanya maka mafita idan kaga kana shan wahala a rayuwa wallahi ka saki Allah duk wanda gani gana wahala a rayuwa to ayin guda biyu ne imma Allah zai jarabe ka ne domin ya gwada imanin ka imma kuma ka saki hanya ta Allah subhanahu wa ta'ala Allah yake wa dan adam abubuwa da dama na jaraba dan a gwada imanin ka dan haka yayi bayani a cikin littafin sa yace tabarakallazi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir allazi khalaqa almauta wal hayata yace liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dan ya jarabe ku waye zai dinga kikkiawan aiki to ko ba jaraba ba idan kaga kana shan wahala a rayuwa kaga abubuwan sun daure to wallahi ka bincike kanka ka saki karantarwa ta Allah subhanahu wataala ba ta yiwa ka rike littafin Allah da sunnatin manzon Allah Allah ya barka haka nan sallallahu alaihi wasallam dole dayan biyu ka saki hanya tawa ta hanya ta Allah subhanahu wataala to Allah ce wa kana taqiya annabi ya haya mutun ne mai takawa mutun ne mai mi takawa bi ma'ana yana bin dokokin Allah abinda Allah yace yayi yana yi abinda Allah ya hana sa yana hanuwa shi yasa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma amartukum fa'atu bihi mastata'tu abinda na umarce ku akan sa to ku zo da wannan abin gargadon iko duk abin da nace ku yi gargadon iko amma wa ma nahakum anhu sai yace fantahu abinda na hana ku nace wannan baya da kyawu ku hanu gane takawa ka bi dokokin Allah gargadon iko da Allah kada kansa ce cewa fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah ai ku bi dokokin Allah gargadon ikon ku amma gun hani idan aka ce Allah ya hana to ba gargadon iko ba hannuwa yake yi idan aka ce Allah ya hana kaza to kawai hannuwa zaka yi ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahum al-khiyratu min amrihi idan aka ce Allah ya hana to kai ba zaka da zabi ba amma idan umarni ne sai ka aikata gargadon iko lillahi kallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah ya sa mu dace to Allah ce wa kana taqiya mutun ne mai takawa yana jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa ɗan uwa masu daraja takawa take da muhimmanci a rayuwa ka dinga roƙon Allah subhanahu wa ta'ala takawa annabi da kansa yake cewa Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina wal-maghfira haka mu yawaita yin addu'a idan ka samu kanka a marhala ta takawa to da izinin Allah ka wuce marhala ta mi ta tawaliyataka daga takawa sai marhala ta walitaka dan Allah kansa cewa ya ala inna awliya allahi la khawfun la khawfun alaihim wala hum yahzanun sai alladhina amanu wa kanu yattaqun waliyan allah karamin to masoyi na dindindin gun allah mu dakakin sarki wali gun allah to abu guda biyu ne sharuda guda biyu ne imani da kuma mi da takawa to me ake cewa imani الإيمان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هو قول باللسان أو أفضل هو الاعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح شي إيماني شيني كقدر تاع زوتي سنكما كفرتا عباكي كأيك تاع غبي تو الله يقول ولنتكا زما وليكم الله شيني كزمنتو مي إيماني سنكما لتقواه Allah ya samu cikin waliyansa sai Allah ya ce wa kana taqiya ya zamanto wa taqi bi ma'ana memi mai bin dokokin Allah kuma da hanuwa da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya hana sa Allah ya ba mu ikon bin dokokin sa ya kuma ba mu ikon hanuwa akan abinda ya hana mu sai Allah ya ci gaba da bayani kansa
wa barran bi walidayhi wa lam yakun jabba
ce wa barran wawul huna wawul atafi ce Allah yana bayani yana atafi ne akan bayanin sa gumal manahu wa barran sannan kuma gashi mai tsantsar da'a ne bi walidayhi ga mahaifarsa muhsinan ilai su uwaye ba bauta musu ake ba a'a da'a ake musu fa qadara buka Allah ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan uwaye a kyautata musu to annabi Yahya ya kasance mai biyayya ga mahaifansa mai tausayawa da tausashi gami ga mahaifansa baya ga musu magana magana wanda za ta bata musu da rai ba zai musu abin da zai kuntata musu ba a'a yana biyayya ga mahaifansa wa barran bi walidayhi mutun ne mai biyayya da mahaifansa ai muhsinan ilayhima yana kyautatawa zuwa gare sa walam yakun jabbaran asiyan sai bai zama to ba jabbar bi ma'ana mutakabbir bai zama to mai girman kai ba asiyan kuma mai saban Allah subhanahu wa ta'ala ai asiyan li rabbihi aw li walidayhi bai zama to mai sa'a wa Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma mahaifansa baya sa ma Allah kuma baya ketar mahaifa gana tawa ta mahaifansa shi yasa ɗan uwa ta bin uwaye ma uwaye biyayya wajibi ne farilla ne Allah ne ya hada a alqur'ani yace Allah ya hukunta kada a bauta wa kowa sai shi sannan kuma uwaye a kyautata musu kaga sai ya hada tauhidi da kuma ta'atul ayami birrul walidain yi ma uwaye biyayya shi yasa wani sahabi ya zo gun manzo Allah sai ya rasulullah man haqqun nasa fi husni sahabati wai a duniya waye ya kamata in dinga kyautatawa tadibi sahabi ne zake manzo Allah tambaya wane ne man haqqun nasa bi husni sahabati a duk duniya waye ya cancanta na kyautata masa na bisa so da kafa manzo sai ya ce ummuka mahaifiyarka sai ce qala thumma man sai ce bayan mahaifiya da kuma sai wa kace ummuka mahaifiyarka dai bayan ta kuma har yayita qala thumma man qala ummuka yace bayan mahaifiya sai wa yace annabi yace mahaifiyarka dai har yau so nawa kenan uku qala thumma man sai yace sannan wa qala thumma abu sai annabi yace sannan mahaifinka kaga annabi ya ba uwa kashimi martaba guda uku gabanin uba shi yasa ɗan uwa masu daraja kai bi da uwa take dokaci ta dauke cikin ka wahalan ala wahal ko wahala akan wahala ta kasa jin dadi sama da kyar tashi da subhanallahi abubuwan gaba da gari sai ya tuya mata kai kana kwance kana cin abinci a matsayin ta namiji a matsayin ka na mijinta ita kanshin miyan ba ta so ta ji tahiyar da kake tahiyar da kyar wani lokacin kai kaso abubuwa sai ko ya taranta gashi abubuwa da dama shi yasa aka dauki matsayin uku aka ba mahaifiya tana da girma shi yasa wallahi duk wanda yake son ya gama da duniya lafiya idan kana son ka gama da duniya lafiya wallahi ka dinga ba uwayen ka da'a duk abin da suka sanya ka to ka dinga sa to babban matsala musamman ma da ƴan bokan mu sai a dinga ganin uwaye yanzu kawai akwai tare wani kauyenci tare da su to haba sai karatu ba ba su gane wai ba su ganewa wai su yanzu su ne sun yi CVC sun waye sun sai da duniya ta saba gaba kai wani ta dauki cikin ka wata tara wa ba wa tara bane aran ba wata tara wa kwana tara bane fa wata tara kana cikin mahaifiyar kana cikin mahaifarta ka juya ta ciyo abuwa da dama kowa na barci tana zaune tsawa guda duniya guda lahira wai ita kake kalla a wanda a matsayin bata waye ba dan Allah kai adalci kuma idan kake kallon wanda bata muni ba bata waye ba to Allah yace wa barran bi walidayhi mai biyayya ne ga mahaifansa sannan kuma yana kyautatawa zuwa gare shi daga ce biyayya shine kyautatawa zuwa ga mahaifa amma idan suka sanya ka akan abinda yake baya da kyawu shirka ce hada Allah ne da wani Allah ce fala tuti'huma karke musdaha ala sabilil misal misali ne sai ka ce gashi za a yi examen na bak misali sai mun maka takawan ka wata laya ce wannan ka sanya ta magani maganin abu saboda kiyaye abubuwa to nan Allah ya ce fala tuti'huma saboda zaka azai ma Allah kishi ya kenan yanzu laya tana yi amfana maka wanda ba Allah ba Allah ya ce to anan karke musu da'a sai da wasaibu ma fi duniya ma'rufan kina ganin ne kamata mu kwana haka da akwai aya guda ko sai ya ce wassalamu
wa salamun alayhi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya
sai Allah ya ce wassalamun alayhi ai wassalamun alayhi min Allah wa amanu lahu wato aminci daga Allah subhanahu wa ta'ala gare sa mu gane muna yawan kuskure ko da a cikin sallama sai ga wanda mutum sai ya ce maka assalamu alaikum wannan abun malumar larabci kuskure ne abun malumar larabci menene kuskure ne ba a cewa assalamu alaikum sai dai assalamu alaikum saboda asal assalamu kinnan wato mubtada ne in ma ya dauki assalamu ko kuma salamun alaikum mun gane amma cewa assalamu alaikum wannan kuskure ne gun malumman larabci sai dai ka ce assalamu alaikum ko kuma salamun alaikum to gashi Allah sai ya ce wa salamun alaihi amincin Allah ya tabbata akan annabi Yahya kaga addu'a ce Allah ya masa gashi aminci daga wajen mu yawma wulida a ranar da aka haife sa tun daga aka haifa cikin amincin Allah yake da kariya ta Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma wa yawma yamut da kuma ranar da zai mutu wa yawma yukhraju hayya wa yawma yub'athu hayya wa yawma yukhraju min hadhihi alhayat da kuma ranar zai fitar da za a fitar da shi daga wannan rayuwa wa yawma yub'athu hayyan shine ranar alkiyama kenan ranar za a taya mutane bayan mun kasance matattu sai Allah subhanahu wa ta'ala ya tada mu bayan mun zamanto matattu sai a tada mu to amincin Allah ya tabbata akan annabi Yahya tun ranar da aka haife sa har zuwa ranar da zai mutu har zuwa ranar da zai tashi aina alkiyama cikin aminci aminci yake fata Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci abinda muka karanta da dai Allah ya ba mu ladarsa kuskure kuma Allah ya gafarta muna muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya sauka mana da mana mai albarka ya gafarta mana kurakuran mu fa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك جنات النعيم رب وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين